بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أغوديا الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكوا ميدي ساكي هذا مئلون ونعلانة لتنين يودي أكو غواتا ديا هجرا منزان الله صلى الله تعالى عليه وسلم دقى مكة ومدينة دبو ليلة لليهدو da 36 wanda kuma shi dace da 27 ga watan goma miladiya 2014 har yanzu dai muna cikin wannan littafi namu mai tarin daraja nabiyur rahma siratun wa durusun wa ibar wanda wannan shine darasin mu wanda zamu yi na 17 insha Allah ta'ala al muqata'atu al amma lil muslimin mun ji irin yadda dauki ba dadi da gwagwarmaya ta dinga kasancewa hannun dama manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da sahabbansa a bangaren hagu kuma mushrikan Qurayshawa da wanda suke mara musu baya sun kai goro sun kai mare mushrikan Qurayshawa akan dakile harka ta da'awa sun ga cewa hakan su baya cin maruwa kaman taki suke dada wa musulmi suna dada zuga su suna ta shiga addinin musulunci mai hukan takurawa ta ja musu burki to sai zama takurawa ma sai karfin aqida take gara musu sai wa'ansu ma sababbi suke shigowa a cikin addinin musulunci malam yace lammashtama abnu hashim yayin da banu hashim suka hadu mu'minuhum wa kafiruhum mu'minansu da kuma wanda suke kafiransu yayin da suka hadu ala man'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abisa hana manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi da bashi kariya da ainifin tsayawa tare da shi to yayin da al'amari ya kasance haka ijtama'at quraishun sai Qurayshawa gabaki ɗaya suka hadu suka tattauna suka yi meeting fajma'u amrahum sai suka dunkule al'amuransu ala alla yujalisu bani hashim ce wato daga yau kada su sake zama inuwa ɗaya da banu hashim ba za su sake zama ɗaya wato zama wuri ɗaya da su ba ko a ka'aba ko a duk wani taro na tattaunawa to an mayar da banu hashim saniyar ware wala yubai'uhum ba za su sake cinikayya da su ba ba za a sayar musu ba kuma su ba za a saya a wajensu ba wala yadkhulu buyutahum kuma su ba za su shiga gidajen banu hashim ba ba su yadda ɗaya daga cikin banu hashim ya shigo gidajensu ba hatta yuslimu rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam lilqatli har sai sun miƙa manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi domin kashewa kamar yadda kullun dama muke cewa duk lokacin da ya zamo nasi ya kare to sai a koma haushi shi ma in ya kare sai a koma naushi to yanzu tunda ba maganan nasi sugunsu sun yi haushi ya gama sai mai sai naushi shi ya rage to saboda haka yanzu kawai abinda suke bukata a miƙa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya zama sun kashe shi kaga inda akwai hankali abinda yake fada da baki yake fada ba duka yake kaiwa ba to shikenan da sai a zo masa da kakkarfar hujja wacce ta doke tasa shi ma sai ya sallama to amma kasancewa ba gaskiya ake nema ba duk makiyin addini abinda yake dauka kisa shine wato ainifin abinda daga shi ya zamo raba gardama wanda kuma ba a taba yin wannan da'awa ta dakata ba tunda ake kashe masu kira zuwa ga addini ba ran da addini ya samu rukushewa ba ran da da'awa ta samu ci baya bal sai ma ya zama tana ta habaka domin aiki ne na Allah mu abinda muke ba mu wuce mu dan dafa motar ba amma Allah subhanahu wataala shine yake yunkura abubuwan sa kuma ya tura su gaba wa katabu bidhalika sahifatan kuma sai suka rubuta takarda akan wannan kuduri fiha uhudun wa mawathiq a saki akwai alƙawarra da kuma kudure-kudure daga cikin abin da yake na kuduri Allah ya kabalu min bani Hashim sulhan abadan ba za su taba karban wani sulhu ba har abada tsakanin su da banu Hashim wala ta'khuduhum fihi ra'fa kuma babu wani tausayi ko sassauci da zai kama ainihin Qurayshawa ta tare da banu Hashim ma'ana duk halin jigata da za su shiga to ba ruwan kowa da su hatta yuslimuhu lil qatli har sai su miƙa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama domin kisa fa amarahum abu talib sai abu talib ya umarci manzon Allah sallallahu ta'ala da sauran wanda suke tare da shi an yadkhulu shi'bahu wannan kasra ce an yadkhulu shi'bahu su shiga a cikin garkarsa ko su shiga a cikin gandunsa tun a wancan lokaci zaka samu larabawa suna yin gandu idan mutun ya zamo cewa babban mutun ne to za ka ga cewa yana da wani gidan gona katafare wanda a iya samu rijiya a ciki da sauran shuke-shuke har ma da dakunan kwana fa dakhalu fihi sai suka shiga a cikin wannan gandu nasa a cikin wannan gidan gona nasa fa labithu fihi thalatha sinin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi da wanda suka ba da gaskiya tare da shi suka zauna a cikin wannan gidan gona tsawon shekara 6 washtadda alaihimul bala kuma bala'i ya tsananta tattare da su wa qata'u anhumul aswaq suka yanke duk wani abu na kasuwanci tsakanin su da banu Hashim kamar dama sun fada sun tabbata a rubuce ba za a sayar musu ba sannan ba za a saya a wajensu ba to wanda ma aka saka aka killace a cikin garka ko gidan gona to kaga zancan ma ya je kasuwanci bai taso ba fa la yatrukuna ta'aman yadkhulu makka kafiran Qurayshawa ba za su bar wani abu wanda zai shiga garin makka ba wala bai'an ko wani abu wanda yake na ciniki illa badaru fashtarahu fa sai sun yi gaggawa sun saye duk wannan abin da za a kawo domin kun san dama su mutanen makka galibi ba noma suke ba sai dai a kawo musu alkama da sha'ir da dangin abubuwa wanda yake ainihin na saye daga sauran garuruwa to idan aka shigo da duk wani abin sayarwa za su yi gaggawa su saye shi domin kada ya isa wajen banu Hashim wa mana'uhu an yasila shay'un minhu ila bani Hashim suka hana duk wani abu wato ya zama ya isa zuwa ga banu Hashim hatta kana yusma'u aswatu nisa'ihim har ya kasance ana jin muryar matansu ya tabagauna suna ta kururuwa min wara'i shi'ib a bayan wannan garka minar ju'i saboda yunwa a dunga jin mata da yara suna ta kururuwa domin inda ya zo a cikin wani asar hatta irin fata da ka sani irin ta buzu-buzu irin wannan na masallaci dan adam zai zo ya gutsure shi ta tattaunawa a baki ya haɗe mutum ya zo ya ɗebi ganyen kowane irin bishiya ya tare gabansa ya ci shi kuma inda ya ci ƙarshe haka za ka ga ya fito da shi ma'ana babu wani abu wanda za su iya zai tare gabansu ba sai sun ɗauka sun ce ina jin waye Ali ne ko Zubair bin Awwam yake cewa wallahi ya ci abubuwa da yawa a wannan wurin bai san me ya ci ba duk abin da ya tare gabansa zai ɗauka ainihin ya saka a bakinsa saboda tsananin yunwa to wannan yana nuna maka cewa Allah bai ɗauki duniya wani kayan gabar ba yanzu dai Allah ya san cewa wannan bayi nasa saboda shi ake musu wannan inda ya so sai ya dauko abinci daga aljanna ya kawo musu ko kuma a zo ga baki daya a tsame mushrikan Qurayshawan a sama da su a hangin din su kowa yana kallo a ce ku dawo maka kuwa taya ku miki kafa to amma Allah subhanahu wataala a gosa duniya ba komai bace ba kuma irin wannan kamar yadda muka sha fada duk Allah yana yin su saboda ya san hanya ta kira zuwa ga addin tana da wahala idan ya zamo shugaban tafiyar gaba da ya sallallahu alaihi wasallam bai sha wahala ba ba dan dana masa koda ba bai ga abubuwan bacin rai ba to da wani ya taho bayan sa ya so fuskantar bacin rai sai ce to an yaku ne a daidai nake manzon Allah ya yi da'awarsa sun mun kalau ba tsangwama ba yinwa ba kishirwa ba hulakanci sannan sahabbai duk sun wuce kowa sun mun kalau to ni kuma yanzu an tsangwame ne ni kuma yanzu an takura mu an yaku ne a daidai nake kaga mutum sai ya soma shawaran anya baya janye ba kuwa to sai ya zama wanda suke so ne shugabannin tafiyar su Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya yar manuniya tattare da su cewa duniyan nan dai in ka riga ka shigo ta sai ka sha wahala dayan biyu ko ka shata akan addinin Allah ko kun mutun ainihin ya shata wanda ba ko taro Allah ya kiyaye to saboda haka sai yake cewa fa awthaquhum sai na'am washtadda alaman washtaddu alaman aslama kuma sai suka tsananta suka takura ga duk wanda ya musulunta min mallam yadkhul shi'ba ga wanda basu samu sun shiga a wancan garka ba fa awthaquhum suka daure su wa azmatil fitna fitina ta girma ta burun kasa wa zulzilu zilzalan shadida aka girgiza su girgiza mai tsananin gaske domin Allah da kansa yana cewa ma kana Allah li yadhar al mu'minina ala ma antum alai hatta yamiza al khabith min al tayyib Allah ba zai taba barin masu imani akan abin da suke ba hasiban nasu an yi taraku an yi qulu amana hum la yufsanun inda addinin musulunci kawai morewa ake wala kuwa masa ya shigo musulunci a sai kana talaka da talauci da ka shigo zaka azurta kana cikin tashin hankali da ka shigo zaka samu kwanciyar hankali baka da aikin yi da ka shigo zaka samu aiki yawa zai rage waje kowa shigowa zai to amma Allah subhanahu wataala kana cikin abubuwa na yalwar rayuwa na morewa da fantamawa wani da ya shigo musulunci sai Allah ya dace komai da shi yake bayarwa yanzu kuma sai an bashi to kaga sai ya fara shawara anya ku addinin nan na kware ne anya ku addinin nan abokin tafiya ne anya ku a dore a ciki to da yawa za ka ga wasu sun shigo amma sun kasa sun sa giyar baya domin sun zaci cewa wuri ne na fantamawa da morewa to amma Allah subhanahu wataala sai bai sa wahala 100% a cikin musulunci ba kuma bai sa sauki 100% a cikin musulunci ba inda an sa wahala 100% a cikin musulunci nan ma kusan mutane kadan za su rage a ciki to amma sai dai ka sani yawmun laka wa yawmun alaik wata rana kadan samu kadan yi farin ciki wata rana samu aka san haka to saboda haka aka girgiza su girgizawa wacce take mai tsananin gaske naqdu sahifa to sai bayanin warware wato ainihin wannan takarda da aka yi ta kudirin zalunci thumma ba'da zalik sannan bayan haka ma'ana bayan wannan shekara uku mashahisham ibn amr sai wani daga cikin larabawa sunan sai sham dan amr ya tafi wa kana yasilu bani hashim fi shaib ya kasance yana wato ainihin isa zuwa banu hashim a wannan garka da suke ma'ana yana zuwa gurin su khufiyatan aboye bil layl da dare bil ta'am ya tafi da ainihin abinci Allah ya yi shi mutum ne wanda yake mai dattako sai ya bari dare yayi kafa ta dauke sai ya tafi da raƙumi niki da kayan alkama ko sha'ir ko na abu ainihin yaje kai musu to wata rana sai ya tafi masha ila zuhair sai tafi zuwa ga Zuhair ibn Abi Umayya dan Abu Umayya al-Makhzumi wanda yana daga cikin banu Makhzum sai ce wa kanat ummuhu Atika bint Abdul Muttalib mahaifiyarsa ita ce Atika yar Abdul Muttalib tunda mun sani Abdul Muttalib yana da yaya 16 mata 6 sannan kuma wato ainihin maza 10 to ita Atika ɗaya ce daga cikin yayansa to sai ya zama ita ce kuma uwar shi Zuhair din to shi wancan da ya tafi gunsa shi Hisham wa kala sai ce ya Zuhair yace ya kai Zuhair aradita an ta'kul at'am kai yanzu ka lamunta ka ci abinci yadda kake so wa tashraba sharab ka sha abin sha yadda kake so wa akhwaluka bihaythu ta'lam alhali dangin mahaifiyarka suna halin da ka riga ka sani tunda kun ga mun ce shi Abdul Muttalib yana da yaya 16 kun ga ita Atika ɗaya ce daga cikin yayin Abdul Muttalib wanda kuma Abdullahi dan Abdul Muttalib ne kenan kun ga ita Atika din ta zama yar uwa gun mahaifin Manzon Sallam kenan gogoce a wajensa to saboda haka shi Zuhair ya zama kenan da shi da mahaifiyarsa kai da mahaifin Manzon Sallam ubansu daya to saboda ka sai shi Hisham da yake ce masa yanzu kai ka lamunta ka ci ka sha amma dangin mahaifiyarka suna halin da ka sani fagala sai yace wai hak yace kai tunka fama asna'u wa ana rajulun wahid me zan iya alhali ni daya ne amma wallahi law kana ma'i rajulun yace wallahi da ace akwai mutum daya wanda zai mara mun baya laqumtu fi naqdiha wallahi da nayi tsayin daka akan sai an warware wannan takarda ta zalunci kala ana sai ce to inda mutum ɗaya kake nema ka samu gani kada sai ce ibugi salisan yace to ka nemo na uku kada sai ce abul bakhtari yace wato abul bakhtari ibn hisham to shine na uku kada ibugi rabi yace nemo na hudu kala zam'at ibn al-aswad sai ce to zama dan aswad shi ma yana tare da mu kala ibri khamisan yace to ka nemo mutun na biyar kala al-mut'im ibn adi yace ta mut'im dan adi shine na biyar din mu kaman yanda malaman sira suka nuna lokacin da hisham ya samu zuhair ya gaya masa wannan sai yace to ka san da ni kankin kaina ba abin da zan iya ka dubi dandazan qurayshawa wani irin mataki zan dauka akan su sai yace to ka je ka nemo wani wanda zai mara mun baya sai yace to ni Hisham duk abin da za a yi ni ma naji na gani sai yace to nemo na uku to a lokacin sai ya tafi wajen Abul Bakhtari kai ya gaya masa yace to kaji bai nuna masa cewa ainihin Zuhair ya yadda ba sai yake ce masa ni ina ganin ka duba zumunci dangantaka bai kamata a ce mun yi ma ƴan uwanmu haka ba sai yace to yanzu ni me zan iya inda zaka nemo wanda zai mara mun baya sai yace to ai Zuhair shi ma ya yadda sai yace to ka nemo na uku sai yace to ai ne na uku sai to nemo na hudu shine sai ya tafi a wajen shi Mut'im bin Adi to haka shi ma har suka zo a wajen shi kansa wato ainihin Zam'a dan Aswad ma'ana suka haɗu da su biyar suka gamsu cewa eh lalle sun ji sun gani fajtama'u indal hajun sai suka haɗu a hajun wuri ne wanda yake wani wuri mai dan tudu daga yamma za mu ce kenan maso kudin Ka'aba za ma in ka shigo za ka ga akwai babul hajun domin za ka ga cewa kowane a wasu abubuwa an yi babu kaza to shi hajun wuri ne wani dan tudu hakan nan to sai suka zauna a wajen hajun din wata aqadu sai suka yi yarjejeniya suka wato kulla alkawari alal qiyami bi naqd as-sahifa a bisa yin tsayin daka domin warware wannan takarda fa qala Zuhair sai shi Zuhair dan Atika yace ana abda'u biha nini zan fara magana me yasa ya faɗi wannan domin shi yafi kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kamar yadda muka ce da babarsa da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babansu daya faja'u ilal ka'aba sai suka zo Ka'aba wa quraishun muhdikatun biha alhali quraishawa sun kewaye Ka'aba sun zagaye ta tunda mun sani cewa ita Ka'aba tun a jahiliya ana girmama ta kuma yadda ka san mai sallah idan ya je Ka'aba zai kalli dukkan inda wato ainihin ya samu kansa ma'ana in ka zauna gabacin ta kalli yamma in ka zauna yammacin ta kalli gabas in ka zauna kudancin ta ka kalli arewa in arewa ne kalli kudu to su ma haka suke zama su kewaye Ka'aba kowa yana kallon Ka'aba suna abubuwan su na jahiliya to kamar yadda wasu malaman sirra suka ce sai da ya shiga ta gasa ta yi asan da asan ya zo ya yi dawafi wato ainihin su bakwai to lokacin da ya zo fanada Zuhair sai shi Zuhair ya yi kuwa ya ce ya ahla makka ya ku mutanen makka inna na'kulu ta'am mu gashi muna cin abinci wa nasharabu sharab muna shan abin sha wa nalbasu thiyab kuma muna saka tufafi wa banu hashim halka alhali banu hashim sananan sun halaka saboda yunwa da kishirwa da tsaraici yace wallahi la aqud ina rantsuwa da Allah ba zan zauna ba hatta tushakka sahifatul qati'atu dhalima har sai an yage wacce takarda ta yanke zumunci azzaluma takarda fa qala abu jahl kazabta wallahi la tushak yace ƙarya kake wallahi ba za a yaga ta ba qala zam'atu anta wallahi akdhab zamaye zumbur yace wallahi kai kafi kowa ƙarya ma radina kitabata hina kutibat dama ai mu gamsu da rubuta ta ba a lokacin da aka rubuta ta dama mu ta karfi aka yi mana aka ariba ki mu ga ce mana albasa ba mu gamsu ba dama lokacin da aka rubuta ta wa qala abul bakhtari sai abul bakhtari yace sadaqa zam'a yace wallahi zam'a gaskiya ya fada la narda ma kutiba fiha ba mu gamsu da abin da aka rubuta cikin ta ba wala nuqirruhu ba za mu tabbatar da shi ba fa qala mutim bin adi sai mutum dan adi yace wa kadhaba man qala ghayra zalik kuma wanda din ya fadi ba wannan ba ƙarya yake nabrau ila Allah mimma fiha mu muna barranta zuwa ga Allah da abin da yake cikin wannan takarda wa ma kutiba fiha da duk abin da ma aka rubuta ciki wa qala Hisham bin Amr fi zalik shi ma Hisham ya fadi irin wannan magana wanda ƴan uwansa suka fada to kun ga Abu Jahal abu zai bashi babaki to da yake zaki ne magana Abu Jahal sai Abu Jahal yace hadha amrun kad qudiya bi laylin yace to wannan shawara ba ta nan bace da dare aka shirye wannan al'amari ne wanda da dare aka riga aka hukunta shi to shuwira fihi wanda aka tattauna aka yi shawara a cikin sa bi gairi hadhal makan ba annan kuka ittifaki ba duk yadda aka yi kafin ku shigo dama bakin ku dai kuka shigo to kun ga wannan yan uwa kafin mu ci gaba zai nuna mana lokacin da kake cikin society wata zamantakewa da kake gani gurbatacciya kada ka rena kanka cewa anya zan yi dauka wani mataki da zai tasiri jarba ka gani ka iya kasancewa a cikin mutane 100 ku 100 kai kadai ne mutumin kirki 99 dubbar gurbi ne ta iya yiwa 99 nan ba kowane bane ya gamsu da abinda ake na ba daidai ba wani bai gamsu ba amma yana gani irin abinda kake gani cewa shi kadai ne to kila da zaka iya tattaunawa da su daya bayan daya yanzu wani tafiyan nan kana gani daidai ce anya babu bukatar a gyara karshe sai maka wallahi ni ma fa ina ganin haka to karshe sai kaga cewa kun yi tasiri a wajen tafiyar so da dama abin da mutai yake dauka idan an fi mu yawa gyara ba zai yi ba to kuma ba haka al'amari yake ba Hausawa suna cewa neman da ce yake sawa shaho ya kawo giwa bara kaga dai neman da san ya kai karshe shaho ya kawo giwa bara ai kaga dai in kaga sama da ita sai an dace ba karamin dace ba to amma kuma ai ya dacewa din to saboda haka dai kada ka rena kanka kuma kada ka taba dauka cewa abu ba zai yiwu ba sai ka jarraba ka iya tunanin ka ka iya kokarin ka har yadda zaka ba kanka uzuri cewa to ni dai na iya yadda zan yi abin nan ba zai yiwu na hakura amma wallahi zaka samu wani bai taga ba amma kuma ya yanke hukunci kaza ba zai yiwu ba to kun ga yanzuwancin bawan Allah sakamakon yunkurin sa ya samu masu bashi hadin kai kuma ga nasarar da zamu gani an ci insha Allah ta'ala Amin amin wa ba'atha Allahu ala sahifatihim al-arda Allah subhanahu wa ta'ala sai ya aiko gara zuwa ga ita wannan takadda ta su falam tatruk isman lillah bata bar wani suna na Allah subhanahu wa ta'ala ba illa lahisathu face sai da ta ainifin cinye shi wa ma baqiya ma fiha min shirkin wa zulmin wa qati'a kuma abinda ya rage a ciki shine kawai abubuwa da ya zamo na shirka da zalunci da yake hukunci wa atara Allahu rasuluhu ala alladhi sana'a bi sahifatihim Allah subhanahu wa ta'ala sai ya nuna Muhammad sallam abinda ya aikata da ainifin wannan takarda ta su to wannan gaba malaman sira wato ainifin sun yi sabani mai garar ta cinye mai garar ta bari kun ga anan shi abinda malam yake nunawa ita garar da tazo abinda ta bari na sunan Allah abinda yake na sunan Allah irin bismillahumma gabaki dai bata bar shi ba abinda ya wanzu shine duk abubuwa da ya zama na zalunci na danniya na cin zali to wa'in su malaman zaka samu kuma sun tafi akan akasin haka cewa ita garar da tazo sunan Allah ta bari duk abinda yake sunan Allah sai ta bar shi sai tazo duk wani zalunci da danniya da kama kariya da aka rubuta da sai ta cinye su gabaki daya to kuma kowace gaba zaka samu cewa tana da wajahi idan mun tafi akan wanda suke cewa sunan Allah gabaki daya ta cinye in ka dai ba sirata ibn abdul wahhab ya tafi akan cewa sunan Allah gabaki daya garan ta zo ta lashe domin kaman yanda yazo a wannan wato athar din cewa da Allah ya sanna manzon sallam haka ya fada ma ainifin abu talib cewa to ya bafana kaji abin da yake faruwa to dai je dandalin Qurayshawa sai ce to ina tabbatar muku Allah baya tare da zaluncin ku dalili kuwa dan uwa na ya bani wani labari wanda akan ma labarin nake so mu yi wata rijejeniya idan abin da ya faɗa min din gaskiya ne to dole ne ya zama an bude shi ya fito domin ya nuna Allah ya goyi bayan sa idan kuma abin da ya faɗa ba gaskiya bane to ni zan ba ku shi ku je ku kashe shi kamar da kuka nema suka ce to me ya faɗa yace abin da yake cewa Allah ya aiko gara duk abin da yake sunan Allah cikin wannan takarda ta lashe shi ta cinye shi abin da yake zalunci tsagoro shi ta bari domin a nuna cewa Allah baya tare da ku shi yasa duk sunan Allah babu shi a cikin takardar ina fata an gane to da aka dauko kuma aka duba din to kafin a dauko takardar suka ce sun gamsu in dai an samu haka ne to lalle in ƙarya yayi sun yadda Abbasu shi su kashe shi in kuma gaskiya ne ya fada a bude shi da aka bude aka bude takarda kuma sun ga abin da ya fada gaskiya ne daga nan suka sake bijirewa to sannan idan mun tafi akan irin su Ibn Hisham da shi ainihin sauran da yulta masira wanda su kuma suke cewa abin da ta bari shine sunan Allah duk abin da yake zalunci da danniya da rashin gaskiya gabake da ainihin tayi fata-fata da shi ta tattaune shi ma'ana wannan wato shine kenan a dauke duk abin da yake zalunci ba zai tabbata ba sunan Allah shine ainihin kuma zai tabbata gaskiya ce za ta tabbata kowanne bangare ka duba zaka akwai wajahi wanda ainihin hakan za ta iya kasancewa to yace thumma nuqidu sahifa kamar yadda malaman sirra suke cewa lokacin da wannan bayin Allah suka shigo su biyar sun samu shi Abu Talib dama yana cikin masallacin yana gefe daya bai kai ga fada wa Qurayshawa wannan mafarki ba na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama to da wayannan suka yi tsayin daga cewa lalle sai an yage wannan takarda to daga nan sai Abu Talib ya tashi yake ce masu Qurayshawa to kunji abin da dan nan uwa na ya gaya mu tunda wannan sun nemi sai an yage wannan takarda to mu duba muga abin da ya fada gaskiya ne ko ba gaskiya ba daga nan aka duba kuma ya zama abin da ya fada din gaskiya ne shine malaki ta sun manu kidar sahifa sannan sai aka warware wannan takarda wa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya fito wa man ma'ahu da wanda suke tare da shi mina sha'ib daga wannan garka wa qadar al mushrikuun ayatan azima kuma alhali mushrikai sun ga babbar aya min ayati nubuwatihi daga ayoyi da alamomin gaskiya annabtaka tasa walakinnahum saydai su kama akhbara Allah anhum kaman yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fada dangane da su wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir kun ga su mushrikan Qurayshawa suka ce idan annabin gaskiya ne wata ya tsage biyu rabi ya fado in dai imani yake so to idan wata ya dare biyu rabi ya fado to sun yi da annabi ne kowa zai mika wuya saboda haka Allah ya tsage watan kuma ainihin rabi ya fadi sai suka ce wa in yi Allah ke cewa wa in yi ra'ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir to sai suke cewa to yanzu bari in ya sihirce mutanen makka ai mutanen kauye sihirinsa bai kai gare su ba sai suka fita gari wajen gari suna jiran wanda za su shigo da sun ga mutum sai ce yawa da Allah shekarun jiya da darabe kuka gane sai ai wata muka ga ya tsage rabi ya fadi idan wani ya shigo daga can su tare shi da Allah bai kuka gane duk aka ittifaki sai suka ce sihirun mustamir kai Muhammadu da sihiri ba dama abin ya tsallake mu mutanen makka har kauyuka ma duk ya ratsa kaga wannan shine rashin rabo shi yasa wallahi duk mutumin da zai ta cewa ai shi da kaza akai da anyi kaza dama wannan ba zai mika wuya ba yadda ka ganka a yanzu wallahi a lokacin manzon Allah ma inda sai akai haka zaka kasance wanda ya yadda a yanzu shine zai yadda a wancan lokaci wanda ya kangare a wancan lokaci yanzu ma haka zai kangare yanzu wani na cewa kai ina ma dai a ce lokacin manzon Allah akai ne a kai dai haka Allah ya soka 2014 kuma 2014 din ma lokacin Jonathan Allah shi ya san cewa shi dace da kai shi wannan lokacin karshe ka kasa haka alheri in wancan lokacin ne lokaci bai tsarkake mutum Allah shi yake taimakon bawa sai tsarkaka sakamakon kyakkyawan manufar mutum da kuma neman daidai din sa saboda ka inda akwai lokacin da zai tsarkake dan adam to sai a ce duk Madina ga baki dai mutanen kirki ne amma Abdullahi dan Ubay sahun gaba yake yace nashhadu innaka rasulullah kuma arne ne to ya zaka ce gashi ga manzon Allah ya ganshi su gaisa sai komai amma kuma arne ne saboda haka kenan kawai sai dai ka roki Allah shari'a da kuma tabbata akan ta mala yace aradu an hadhihi alaya sai suka kauda kai daga wannan aya wasdado kufran ila kufrihim kuma suka ƙara wani kafirci ainihin akan kafircin su shi yasa Allah ya ce wa in yaro kullu ayatin la yu'minu biha inda za su ga dukkan wani aya ko dalili da yake nuna gaskiya annabta ba za su yi imani ba to sai mala yace durusun wa ibar darussa da muka da ya kamata mu ribanta a cikin wannan babi da kuma abubuwa na daukar izina abu na farko yace la yakhlu zamanun wala makanun min almuru'a babu wani lokaci ko kuma wani wuri da zai wufinta daga mutane masu mutunci ba daidai bane kayi wa mutane kudin goro hatta mutanen da ba musulmi ba to kada ka taba dauka duk gaba dai ba su da mutunci babu takaddari bijirarri a cikin bayin Allah irin Yahudawa amma Allah da kansa yace laisu sawa'a ba duk daya suke ba eh zaka samu akwai mutanen kirki akwai wanda suke ba na kirki ba to kenan kada kai wa al'umma kudin gora kace ai duk mutane sun lalace to kai ma daya daga cikin su ne kai da kenan kai ma ka lalace amma ko zaka ji kunya kace kowa yana ce kai kadai ne na kirki to duk inda aka samu jama'a sai an samu na kirki sai an samu aka sai haka sai malai ce wa alad du'ati to in ku haka ne wajibi ne akan masu kira zuwa ga Allah an yas'au da'iman su dinga kokari ko da yaushe ila lihtimami wato zuwa ga muhim wato muhimmantuwa biman yutawassamu fihim hadhihi alkhasla wato domin su samu fa'ida ga mutanen da ya zama sun sifatu da wannan dabi'a wato su muhimmantu da dukkan wanda ake ganin alama mutunci tare da su ma'ana ko da kai a ce mutanen garinka ko kasarka ila musulmin kadan ne to ka kalla daga cikin kafiran kasarka ko wanda suke ainihin yahudawan kasarka akwai su ko kristoci su ko maguzawa wanne ne masu mutuncin cikin su idan ga masu mutunci to ka kulla alaka ta zaman lafiya kai da su domin akwai ranar da za su yi maka kada ka taba dauka musulmi dan wanka kada zai yi maka rana Allah subhanahu wataala yana sa wanda ba musulmi ba ya taimaki addinin musulunci da masu addini kamar yanda muka gani yanzu a can da muka ambata ba na ji akwai ɗayan su dai wanda ya musulunta wa'antan biyar din da suka yi tsayin daka sai an warware wannan sahifa ba na ji akwai wanda ya musulunta kwanta kwata a cikin su domin Allah ya nuna cewa shine Allah to ai karshe ma shine Abu Talib wanda ba irin dauki ba dadi da ba a yi da shi ba kun daga irin abubuwan da aka yi ta yi da shi amma karshe kalmarsa ta karshe ce huwa ala dini Abdul Muttalib ya mutu akan addinin Abdul Muttalib shine babansa kun ga kenan ashe wannan yana nuna mana cewa akwai wanda zai iya kasancewa ba musulmi bane amma zaka samu kuma yana da dattako zaka samu yana da ainihin sanin ya kamata to irin wannan lalle yana da kyau ga duk masu kira zuwa ga addini wato ya zamo sun muhimmantu bi man yuta wasa fihim hadhihi alkhasala ga duk wanda ake ganin alamar irin wannan dabi'a tare da su listifadati minhum domin fa'idantuwa da su fi awqati shada'id a lokaci na tsanance wal mihan da kuma lokaci wanda yake ainihin na jarabawa da dama akwai mutanen mu wanda zaka ji suna fada maka abubuwa sun tashi marasa dadi irin kudancin Najeriya sai ka samu arna ne wanda suka ba su mafaka suka boye su a gidajen su ba musulmi bane amma saboda suna da dattako da sanin ya kamata sai su boye musulmin a gidajen su sai an yi komai an gama ainihin sannan su bari su fito kaga wannan duk da ba musulmi bane ba amma yanzu akwai dattako tattare da shi kuma akwai ainihin sanin ya kamata to saboda haka dai wannan yana nuna cewa ita zamantakewa kada ka taba ware wato musulmi sallah ka ce ba za ka yi mu'amala da kowa ba sai musulmi hatta wanda ba musulmi ba indai ka tabbatar dattijo ne mai fada ya cika ne to wannan kai alaka da ta dace da shi wanda ba ta da alaka da addininka da musulunci kasuwanci ne abubuwa ne wanda yake na yau da kullun na mu'amala wani ya halatta ainihin ayi da shi abu nabiyu anna ada Allah yace lalle su magautan Allah fi kulli zamanin wa makan a kowane lokaci kuma a kowane wuri yalja'una fi muharabati du'a suna fakewa a wajen yakan masu kira zuwa ga Allah ila silaiqatil arzak wato zuwa ga makami na yanke arziki liirka'ihim domin ainihin tankwara su wa i'adatihim da kuma mayar da su amma kanu alai daga barin abin da su kasance a kansa min alhaqi wanda yake ainihin na gaskiya sai mana ce huwa ma yatakarraru kuma shine abin da yake ta maimaituwa fi hadhal asr a cikin wannan lokaci namu fi surati fasl muwazzafin wato a cikin yanayi na korar wanda suke ma'aikata almukhlisin wannan lamun din kasala ne almukhlisin lidinihim wanda suke masu tsarkakewa a cikin addinin su a dinga kore su an a amalihim daga wuraren ayyukan su ka wasilati dogtin wato a matsayin wata hanya ta takurawa alaihim akan su haula mawaqifihim saboda matakin da suka dauka alhaqa wanda yake ainihin na gaskiya kenan wannan yana nuna mana ba wai yanzu ne aka soma dora takunkumin kare tattalin arziki ba, sai Qurayshawa suka soma cewa idan an ga wa'anda ba a so su kai labari, to sai a ce a dora musu takunkumi na kare tattalin arziki. Wani idan mai aiki ne a zo a ce ainihin a kore shi, abun bakin ciki da takeici, zaka ga yanzu wani wallahi musulmi ne dan uwansa, bai barar masa ba, bai taka masa, bai zuba masa ba, amma kawai ba siyasa su dai ba, sai a ce to aje a kore shi. In am tazo masa da sauki, wato ainihin a mayar da shi kasa, ai masa da moshi shikenan, a sa wani can sama da shi, bai masa laifin komai ba, a'a kila ya ji wai ya taimaka ma siyasa kaza lokacin zabe, ya mara wasu wane baya. Wallahi wannan al'amari ne daga cikin munin siyasar kasar mu. Wasu daga cikin ku nan yara ne, wasu ba a haife su ba, da na so da na faɗi wani babban mai kuɗi a garin nan, ya rasu Allah ji kansa da gafara, akwai siyasar da ya mara wa baya a wannan lokaci, yana da manya-manyan motoci wanda ainihin Luxurious a Kano, kusan in ce daga nasa sai dai kai baya, mai laifinsa ya mara ma wata siyasa baya wadda ba ita ce ta kafa gwamnatin kasar ba a lokacin 1979, da ya zamo siyasar da ya mara wa baya ba ni ce zabe ba, sai aka zo aka kwace lasisinsa wanda yake na Order Spare Part da yake daga kasashen waje, ya zama ainihin an karya shi. Wannan maguzanci ne, ba musulunci bane ba. Ya kamata shugaba a matsayinsa na mai hankali, lokacin da kake fafutukan neman a zabe ka, ko chairman, ko gabara, ko shugaban kasa, wannan ko kawar yadda kake yi haka wannan ka yake yi, to daga zaran ka samu kuma kai da kowa naka ne. Sai wanda ya ja daga yace ba ruwansa da kai, to wanda ya ja daga shi ma sai ka kyale shi harkar sa, kai ma kai taka harkar. Amma kawai a ce wai lokacin da mutum ya zabe wani, ma fa sai ya danga lalube a lalubo masa, su wane ne ba su yi shi ba, su wane ne suka aga za mu su wane dauki mataki akan su. Wallahi wannan ba musulunci bane, domin duk wanda yace zai bi al'auran wani domin ya wulakanta shi, to shi ma Allah zai bi tasa al'auran. Mu ga cewa da kai da Allah zai bi al'auran ka, da kuma kai da zaka bi ta dan uwanka wai zai kwana ciki, ko shakka babu, kai ne wanda kosanka zai yi kasa. Muna fata Allah subhanahu wataala gyara halayen mu, lalle mu kula da wannan abubuwan da kyau, ba daidai bane haka nan mutum wani ma wallahi sai an kirkiro masa laifin, ba laifin, amma sai an dinga kirkiro laifi anana masa, laifinsa kawai suwane yayi, bai yi suwane ba. Wanda in banda hauka na dan adam, in banda wato dinkewa kai irin ta dan adam, kai da kai yadda cewa bawan Allah ne, Allah ne shi yake bayarwa, shi yake hanawa, to yadda cewa kai in ma an maka abubuwa na rashin mutunci, to kai yanzu tunda ka samu yi mutunci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda duk wani musulmi ko da ƙarya ko da gaskiya zai ce maka manzon Allah ke koyi da shi, duk wani musulmi yana daga baki zai ce manzon Allah sayyidina rasulullahi, amma sai kaga ta shiga kuwa ta gina, ta shiga ko ku a ta gina bata shiga ba. To lokacin da mushrikan Qurayshawa suka bada kwangila cewa a kawo manzon sallam ko a mace ko a raye a matsayin raƙumi dari, yanzu lokacin da Allah ya fifita shi akan su, da yazo yace ma za ta dhunnuna anni fa'ilun bikum, me suka ce suka ce khairan akun kharim wa bun akin karim, sai sai idhhabu fa antum mutlaqa, ko je shikenan an kyale ku. Wannan shine alama ta mutumin kirki, duk lokacin da kuke fafatawa da wayansu sai Allah ya baka nasara, to gode ma Allah, baka fi su matsayi a wajen Allah ba, kila ma akwai wanda suka nannuka ka matsayi a wajen Allah, kuma Allah da yayi maka wannan jaraba kai yake gwada kai yake ya ga cewa shin kai mutumin kirki ne, zaka wato alifin gode ma Allah ko kuma za ka gode ma Allah ba. Saboda haka ya kamata mu kalli wannan da kyau kwarai kwarai da gaske. Ko neman aure ko kai da mutum sai ya zamo cewa Allah ya baka iko ka kasa shi, to kar ka zo kuma ainihin kai ta fasa kai, to dama mu yanzu a buga da mu a tiriba wane mutum kaza kaza, a'a idan ma ka ji shi ya tashi nasa neman auren Allah ya maka bude, samu 20,000 ka ce to wane tunda dai Allah ya sa ni na ci nasara, to ga eh wannan ko IB a buga, kaga zai ce kai ashe dai wane mutumin kirki da ni na dauke shi kaza kaza, ashe mutumin kirki wallahi har gudun mu 20,000 ya bani, kaga ka nuna masa kai dinnan mai littafi ne, kuma lokacin da kuke neman aure tare ashe ba gaba da shi ta sa kuke neman auren ba, wata bukata ce kake da shi ma da irin ta, to ya kamata ainihin mu kalli wannan. Amin amin. To sai abu na uku yace anna fi ma asabar rasul sallallahu alaihi wasallam wal muslimin, kuma abu na uku shine a cikin abin da ya samu manzon sallallahu alaihi wasallam da sauran musulmi ma'ahu tare da shi, minibtilaatin nabala'o'i la azaan li kulli mu'min malan yace to wannan ban hakuri ne ga kowanne mu'mini fi ma yusibuhu a cikin abin da zai same shi fi hadhihi alhayati a cikin wannan rayuwa min bala'in na daga bala'i wa masa'ib da kuma musibobi ma'ana yanzu idan kaga cewa kai ba a bakin komai ba baka kai karan kadamiya ba amma sai ya zamo cewa ga wasu abubuwa da suka same ka na bacin rai kuma sai ka kallo can sama kaga manzo sallam shugaban tafiyar gabaki daya ga abin da akai masa ashe kaga sai ka kwantar da hankalinka sai ka ji kai ajiye zuciya cato ne yanzu ba ma abin da ya faru kamar an yi maka targade ne kai targade ne kana ta wayyo wayyo sai kaga wani ma an yanke hannunsa gaba daya don Allah kaga sai ka ce a to ashe ni da sauki wancan ma ya rasa hannun gabaki daga kuma targade ne kila ma idan an gyara zai iya gyaruwa insha Allah ta'ala to wannan abuwa da yake faruwa kuma ya riga ya faru tattare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda suke imani da shi to lalle ban hakuri ne ga kowanne mu'mini a cikin dukan abin da zai faru da shi a wannan rayuwa ta duniya sai ce as'ilatun lil muraja'a to ga yan tambayoyi domin muraja'a yace madha fa'alat quraishun limuqata'ati almuslimin me quraishawa suka aikata domin yanke alaka tsakanin su da musulmi nabiyu man qama bi awwali mubadaratin ware ne wanda ya tsayu da farkon yin gaggawa li inha'il muqata'a domin karsantar da wannan yanke zumuncin manil ladina sanaduhu so ne ne wanda suka karfafe shi so goya masa baya fi hadhihi alkhutwa a cikin wannan mataki kaifa wajadu sahifa ya suka sami wannan takarda ulkur durusa hadhihi alhaditha ambaci darussa wanda suke cikin ainihin wannan haditha da ta faru to sai darasi na gaba kai lokaci ko to yace amul huzn shekara ta bacin rai da bakin ciki wafatu abi talib rasuwan abu talib yace kanat wafatu abi talib rasuwan abu talib ta kasance ba'da mughadarat bani hashim shi'ba bayan banu hashim sun bar wannan garkata sa وذلك في اخر السنه العاشره من المبعث wannan ko ya kasance karshen shekara ta 10 bayan annabta wa kad kana abu talib yahutu annabiyya sallallahu alaihi wasallam kuma shi abu talib ya kasance yana kewaye wato yana kewayewa ga manzon sallam ma'ana yana bashi kariya wa yaghdabu lahu kuma yana yin fushi saboda fushin manzon sallam wa yansuruhu kuma yana taimaka masa wa kar quraishun tahtarimuhu kuma su quraisha sun kasance suna mutunta abu talib saboda me saboda son addinin su daya wa inda ma hadaratul wafatu yayin da rasuwa ta zo masa jaa zu'ama ushirki sai jagororin shirka suka zo wa harraduhu suka kwadaitar da shi al-simsaki bidinihi abisa yin rikon gagam da addinin sa wa adami dukhuli fil islam da kuma rashin shiga addinin musulunci qa'ilina suna masu cewa da shi atargabu an millati abdul muttalib yanzu kai ka bar addinin babanka wa arda alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam madar sallam kuma sai ya bijiran masa da musulunci qa'ilan yana cewa qul la ilaha illa allah yace kace babu abin bautatawa da cancanta sai allah ashhadu laka biha yawmal qiyama ni kuma zan maka sheda da wannan kalma ranan tashin alqiyama wannan yana nuna mana da takun musulunci yana nuna mana rahama ta addinin musulunci duk iya ta kunna mutun zai je yayi da mutun zai rayu shekara 1000 yana shirka yana kafirce kowanne irin kafirce Allah ya taimake shi saura minti daya ran sai fita yace ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah shikenan wannan baki shafi an riga an rufe shi duk wannan abin da ya gaba kun ga karshe bai yi ma Allah sujuda ba ba sallah ba azumi ba zakka ba komai amma kuma aljanna zai tafi don Allah wani addini ne yake da wanda ta ku in ba musulunci ba akwai sahabin da ya tafi aljanna bai tabe ma Allah sujuda ba ba wanda yake ki a Madina irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai da Allah ya tarfawa garin sa nono wata yana shigowa Madina sai ya ga duk Madina ta yace ah ina Muhammadu ya tafi aka ce ai sun tafi yaki shi da sahabban sa kawai sai ya zarkan sakali yace ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah bai karasa cikin fagen fama ba wani arne ya kashe shi shikenan ya wuce aljanna ba salla ba azumi ba zakka ba haji wannan ni'ima ce ta Allah subhanahu wataala shi yasa kun ga lokacin da wannan dan matashi bai hude wanda yake hidima wa masallacin manzon Allah sallam lokacin da bashi da lafiya kun ga da manzon Allah yaje bashi kalmar shahada yana furta ta Allah zare ransa manzon Allah ce ina godiya da Allah da ya tsamar da shi daga wuta ta hanyata kun ga shi ma bai yi salla ba bai yi azumi bai taba wani ko alwala bai taba yi ba amma yanzu gashi ya riga tafi aljanna wannan ni'ima ce ta Allah subhanahu wataala فقال ابو طالب سابو طالب يتي لولا تؤيرني بها قريش يتي والله بعدن دي كد قريشاوا يزمو سن توزرتاني با saboda wannan kalma in na fade ta yaquluna su rika cewa inna ma hamalahu alaiha aljaza ai karaya da raki kawai shi yasa ya fadi wannan to ba na so ya zama an wulakanta ni an ci fuska ta yace inda ba da tsoron wannan ba la qarartu biha ainaka wallahi da na faranta maka ciki da zan fadi wannan ko dan ka ji dadi to amma in na fada na bar baya da kura za a danga cewa ya shiga addinin yara ya shiga addinin talakawa fanzala Allah sai Allah subhanahu wataala ya saukar da innaka la tahdi man ahbabta ya kai ma'aikin Allah baka iya shiryar da wanda kake so walakin Allah yahdi man yasha Allah shi yake shiryar da wanda ya so wala bil mutadin kuma shine mafi sani dangane da waɗanda suke shiryewa kuma wannan aya kun ga kaman ta ci karo a zahiri da fadin Allah subhanahu wataala wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim to sai malamai suka ce hidaya ba kala ɗaya bace ba akwai hidayatut tawfiq shiryarwa ta adatar da kai ka bi daidai to wannan a hannun Allah ne subhanahu wataala ita ce Allah subhanahu wataala ya kore anan kai ba ka iya datar da wanda kake so ka saka gamsuwa a cikin zuciyar sai karbi addini amma waccan wa innaka latahdi ana nufin cewa lalle kai din nan kana nusarwa kai gargadi ka wa'azantar wato kenan yana daga cikin aikin ka kai wa mutane wa'azi wato ainihin su shigo addinin musulunci wancan sunan ta hidayatu irshadin shiryarwa ta annuna wa mutun hanya shiryarwa ta annuna wa mutun cewa yi kaza ko kuma ainihin ka bar kaza yanzu kun ga da za a ce wata hanya kasan cewa akwai barayi sai wani mutumin da bai san hanyar ba yazo zai wuce sai ka ce kai wane hanyar nan ba kyau ina baka shawara cewa ka sake hanya domin kaji abin da yake kan hanyar to yanzu ne me kai masa irshadi amma kuma ba za ka iya rike shi ka ci kwalar saka ce to ba za ka bi ba sai in shi ya ga dama ya ga ba zai bin ba kai dai ka soke nauyi to saboda haka Allah subhanahu wataala shi yake wato katartar da wanda yake so daga cikin bayinsa muna fata Allah subhanahu wataala ya katartar da mu to shine sai yake cewa كانت افكار الجاهليه تناني irin na jahiliya ya kasance rasikhatan ya zamo ya tabbata ya daskare fi aqali abi talib a cikin kokwalo abu talib da ainihin hankalinsa wala me tamakkan min tagayyiriha bai iya canza wannan tunanin ba fa huwa shaykhun kabirun shi tsoho ne mai yawan shekaru yasubu alaihi tagayyiru fikrihi yana da wahala gare shi canza tunaninsa wama alifahu da kuma abinda ya saba da shi an abaihi daga iyayensa wa kana aqranuhu hadirina waqta ihtidarihi kuma abokansa sun kasance suna nan halarce lokacin kaiwa gargararsa fa atharu alaihi sai suka yi kokarin yin tasiri akan sa khawfan min shuyu'i khabarihi domin jin tsoron yaduwar khabar islamihi domin jin tsoron yaduwar musuluncin sa wa ta'thiri zalika ala qaumi da kuma tasirin wannan a wajen mutanen sa domin su suna ganin yanzu mu abun kunya ne a wajen mu a ce har ya zamo ya musulunta kenan yafi karfin mu kenan yanzu shikenan ya yadda da abin da dan sa yazo da shi kenan dan sa yafi matsayi a wajen sa to shi yasa suka yi tsayin daka manzon Allah ya fada su fada to karshe dai ya fadi kalmar da suke so ya fada yace huwa ala dini Abdul Muttalib suna ganin idan har Abu Talib ya cika da kalmar shahada aka yada magari to wasu fa za su canza tunani to fa tunda dattijan nan har ya fadi wannan kalmar lalle ya kamata a duba ta to amma a ce yanzu gashi manzon sallam a gidansa yake kuma bai tafiri a wajen ya furta kalmar shahada ba to suna ganin suka kansu ta yanke saga min babi aula kada ya tafiri a wajen nawaje in bai tafiri ga wanda yake cikin gidansa ba kuma da wannan malamai suke cewa kamar yadda mun faɗa a baya mutum mai yawan shekaru wanda ya zamo ya girma ya kawo ƙarfi har ya tsofe akan wata aqida wallahi ina gaya muku sai dace daga Allah zai barta inda ya mummuna ce kai ko wace iri ce duk lokacin da mutum yaga yayi shekaru tun yana dan shekara 20 30 40 50 60 har ya kai 70 yana abu yaga cewa kai din nan maƙilan mahaifiyarka to a gaban sa ma aka daura mata aure kuma kai ne wai ka zama malami yanzu me zaka faɗa masa ki kai balin gidan wani bane kuma har dai ai rashin sa'a kila wannan yayi abin da ba daidai ba baban shi mai maganar ba nan baban ka yake kaza da kaza ba kai idan ka karatu me zaka faɗa mana kai tashi daga nan shikenan an gama ba aya ba hadisi shi abin nan da ya saba to sai dai a kashe tsoho akan daddawata shi kawai shi magana ta kare bai buƙatar wata hujja in ka tambaye shi me hujja ka wajadna alaiha aba'ana magana ta riga ta kare Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa wallahi da kyarne ake samu dattijo tsoho ya zama ainihin ya bi addinin musulunci shi yasa tun a tarihin annabawa duk annabin da Allah ya turo idan ka kirga matashi 100 tare da shi to daga zaka samu tsoho uku ko hudu wasu ma sai ka samu kila ba su da aikin yi to tunda ma ba wani abu ke ba kawai shikenan da mara masa baya amma dai masu dan abubuwan hannu da wahala kaga cewa annabi sun bada hadin kai in ka duba a lokacin annabta wanda zaka ce gashi mai shekaru ne tare da manzon sallallahu alaihi wasallam ba su da yawa kai tsara rake su ba su da yawa sai ka samu sai dai in yara matasa sai wanda suke talakawa sai wanda suke ba asalin kwarin shawa ba sai wanda suke bayi duk su ne mafi wasu suka ba da'awar musulunci hadin kai suka bata goyen baya kafin wasu ainihin su biyo daga baya na tabbahi kai to muku akwai wanda shi saboda ya saba kullun sai a yi jami'in addu'a a masallaci wallahi shi kadai zai zo ya sallah shi kadai idan ya gama sallah shi kadai sai ya ce salati goma ga annabi fatiha kafa uku ya tofa shi kadai fa ba shi ne limami ba ba shi ne ladani ba me yasa haka ake don Allah ya zauna akwai nau'i na tabuwa in ba nau'i na tabuwa ba kai kadai kamar kai da aljanu kake ka ce salati goma ga annabi to wani abu ne wanda kawai an riga an saba to saboda haka shi ya sanya Allah ya mutun gam da katar ya nemi daidai ita yake nema wallahi wannan nima ce daga Allah subhanahu wataala to yan wadai lokaci ya riga ya tafi sai mu tagaita anan insha Allah taala sai dan Allah ya kai mu abinda nake gani sarkin musulmi ya ba da sanarwa cewa yau uku ga wata wannan ne zai sa Lahadi ta zamo ita ce 9 ga wata rana ita ce ta zamo 10 ga wata duk da na sani matasan masallacin da masu wa daga wani wuri suna da kokarin azumi na litinin da kuma alhamis amma ni ina ganin matsantsallake yau din saboda dama za su dan yi bude baki a dan huta hakan nan dai saboda azumin ashura da za a yi ina ganin mai tsallake rana ita din insha Allah ta'ala sai da Allah ya kai mu wata litinin ta sama bi idhnillahi ta'ala abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren kuma ya gane da mu daidai din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wani daga cikin yan uwa yanzu ya bani a wayarsa to zan karanta muku domin a yi bincike a ƙara tabbatar mana da wannan ya shabin da ke rubuce bayan rubuta matashi matashi aka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yan uwa masu sayan wayar android phone a rika lura domin yahudawa suna saka complete quran a ciki amma a cikin suratu al-imran sun kara wasu ayoyi kusan guda hudu kuma karin gashi nan a bayyane wani babban malami da ke jami'ar dan fodi wa sokoto mai suna malami haya kaura shine ya turo wannan post kuma muna roƙon musulmi duk wanda ya karanta ya daure ya watsa wa sauran musulmi dan kowa ya amfana ya Allah kare kafirci to wannan shine abinda wani daga cikin yan uwa ya bani abinda zan so da Allah a duba mana din domin ni dai bana da ita wanda ya zama yana da ita a duba mana domin an ce suratul al-imran tunda abin sha'awa duk matasan mu a'a ai alhamdulillah mafi yawan yan uwan mu matasa duk mahaddatan surori ne insha Allah akwai masu hizifi 20-30 al-imran sura ce ta uku in ka tare fatiha da baqara to Allah wanda suke da ita su je su binciko mana alai sura al-imran su ga wannan ayoyin ne insha Allah in Allah kai majalisi na gaba to shike ne imamun samu kafin juma'a to insha Allah ta'ala sai mu wannan din Allah ya saka da khairi kuma irin wannan in uwa kamar yanda ni nake fada wannan mu al'umman musulmi bai damun mu da yawa abin da yasa baya damun mu da yawa Allah ya mu addinin musulunci gatan da har kasa ta nade ba wanda ya sai rusa shi na farko dai qur'anin nan yanda ka san mutun ya haddace sunan iyayensa da kannansa da yayunsa haka ake mu qur'ani wannan haddar wasali ko digo kana cire shi da an zo za a mai da shi saboda haka Allah ya ji kan Sheikh Husari Husari ya soma tasjili ina jin 1966 a lokacin ya soma tasjilin kasakasai tun ma a lokacin ba kasar sai dai fayafai irin na garmaho na san masu dan shekaru a cikin kusan san garmaho wani abu mai da fadi da ke dorawa yana wannan to tun a lokacin Sheikh Husari ya soma yin tasjili akwai littafin sa sunan sa Relatifil Islam ina da shi a cikin yake ta abinda ya zaburar da shi ga ya karanta Qur'ani a kasakasai a yada ma duniya saboda ya karanta wani Qur'ani da Yahudawa suka rubuta aka yanke waɗansu kalmomi aka dasa waɗansu aka shafe waɗansu ayoyi aka jirkita wasu aka buga su dubunne aka soma yadawa a duniya yace to hikimar sa abinda yasa soma karanta Qur'ani a kasakasai domin akalla idan mutun yaji cassette kuma kila yaga ya bambanta da abin da yake a Qur'anin hannunsa akalla zai bincike to daga nan zai iya gano wanne ne daidai wanne ne ba daidai ba na taba fada muku ɗaya daga cikin malamin mu Sheikh Umar Fallata Allah ya ji kansa da gafara yana ba mu labarin abin da ya faru a arewacin Najeriya cewa lokacin da Turawa suka shigo arewacin Najeriya suka ga irin yanda musulmi suka yi ma Qur'ani riko na kankam to sai suka yi wata dabara sai suka sa suka je ba a nan Najeriya ba suka je wani wuri aka rubuta musu Qur'anai ina ji in ban manta ba kofi bakwai da aka zo wakafa billahi shahida Muhammadur Rasulullah sai suka sa aka ƙara sallallahu alaihi wasallam a rubuce to sai suka samu mahaddata nan arewacin Najeriya garuruwa daban-daban kaman kace su bada daya a Kano daya a Sokoto daya a Katsina daya a Maiduguri haka to duk wanda suka ba suka ce to sun bashi yayi karatu kuma sun bada dama idan an ga gyara ai gyarawa za su dawo su karba bayan wani lokaci to da suka zo suka tattara wannan Qur'anin sai su ga duk makarantan nan sun goge kalmar sallallahu alaihi wasallam to suka ce to waɗannan mutanen in dai har ya zamo kalmai yabo ga annabinsu tunda bata sauka ta wahayi ba basu batta a cikin littafin ba to ashe ƙari ba zai yi ba ballanta na kuma rage in ka duba wannan kalma sai ta yabo wanda a matsayin ka na musulmi a bacin manzo Allah bai kai mai salati ba ka daba a kar tasko ya same ka to suka ga cewa wannan kalman ta yabo tunda bata sauka ta hanyar wahayi ba da wanda ya karanta Qur'ani ya goge tunda babu ita a rubuce to ina zaka iya ƙara zagi kuma ina zaka iya rage wata aya suka ce to kawai mafita shine yanzu a yake tunaninsu Qur'anin na hannunsu tunaninsu kuma ya tafi wani wuri shine abin da ake mana yanzu ga Qur'anin a hannu koyar Qur'anin ta ga hukumin yamma to wayannan insha Allah ta'ala sun daba kar lokacin muna jami'a akwai malamin mu wanda yake mana turuqud da'awa ya faɗa mana irin wannan cewa akwai wani Qur'ani da aka buga Isra'ila aka zo aka yada a Saudiya da yake sabon yadawa ne yake cewa sai wani alhaji daga Najeriya ya sai Qur'anin da yazo ya ba wani mahaddisi mahaddisin nan yana karantawa yaga abuwa da ba daidai ba dai ya gyare sai ya ba wannan alhajin yace to wannan Qur'anin da ka bani kaji har da kici ka koma kantin da ka sai ka fada musu matsayin sa wallahi yake ta abin sha'awa ƴan Najeriya su ne suka fara gano wannan saboda haka wannan alhajin da ya koma ko aiki haji ko Umar ya koma wannan kantin yace to wannan Qur'anin da kuka bani dama shi dabarin da malamin yayi duk wato ya samu takarda sai ya rubuta misali a cikin surar Baqara aya ta kaza an ƙara kaza ko rage kaza yi gabaki ɗaya har ƙarshe sai ya hada takarda da Qur'ani ya bashi wannan ya je ya kai daga nan mamlaka ta datse shigo wannan Qur'ani duk sauran wanda suke kasan aka hada su aka kone to saboda haka dai wannan aikin banza suke yi koda ya riga su Qur'ani dai ba ƙari ba rage daren dakam da za a duk mai da Qur'anin duniya yanzu a kone su ko a saka a teku wallahi kafin wata ɗaya an rubuta Qur'ani ya ratata yaran ma da baka zato zai iya rubutawa insha Allah ta'ala Allah ji gaban bangar da yake cewa ai yanzu talama ba a faduwa da mata da yara duk ba a faduwa yanzu duk talama kowa ne kama yake ba a ba faduwa komai mai to saboda kuma na fata Allah ya fadar da mu Allah ya kariye kaidin masu kaidi ga addinin musulunci Allah ba mu lafiya da zama lafiya wa sallallahu wa sallim wa baraka ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.